Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21, da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau Alhamis 9 ga watan Fabrairu na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aiki muke muku maraba lalai a rere wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
A yau Alhamis ne za a rantsar da Senator Jeff Sessions a matsayin babban lauyan gwamnati aboki a fadar White House. Shugaban Amurka ya ce yana zuba ido ya ga an kirkiro da wata alaka mai tsari tsakanin Amurka da China. Babban kotun kasar Kenya ta ba da sanarwar cewa kada gwamnati ta rufe sansanin 'yan gudun hijiran na Dadaab.
Gwamnati akwai promises da yawa da ta mana na change, kuma changin da muke bukata ba shi change din muke gani ba su. Ababai suna kara kudi ga baki daya, to ana kara kudin nan kuma salary bai karu ba.
Zanga-zangar kungiyar kwadagon Najeriya kenan a birnin tarayya Abuja akan yanayin tsadar rayuwa a kasar, muna dauke da wannan rahoton. Bayan haka za ku ji rahoto akan wani taron ƙasa da ƙasa da aka yi a jihar Oshun akan yin fadakarwa game da cututtukan dabbobi da yadda suke shafar dan adam. Muna kuma dauke da rahoto akan wani taron tsaro na haɗin gwiwa da gwamnatin Niger da wakilai daga Amurka suka gudanar a jamhuriyar Niger. Bayan haka za ku ji shirin bango wanda Jummai Alata shirya za ta kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. A yau Alhamis ne za a rantsar da Senator Jeff Sessions a matsayin babban lauyan gwamnati aboki a fadar White House. A jiya Laraba ne Majalisar Dattawan Amurka ta tabbatar da tsohon lauyan bayan wata zazzafa bahawara da aka yi sama da wuni guda da kuma kace na ce da ya faru a majalisar, wanda ya kai ga dakatar da wata kusa na bangaren Democrat daga tattaunawan a zaurin majalisa. Kuru'u 52 da Sessions ya samu, wanda shi ne tsohon ɗan Republican daga wato Alabama, sun haura kuru'u 47 na masu adawa da shi. Sessions ya kasance ɗaya daga cikin mutane na farko-farko da suka fara marawa Donald Trump baya. Ya kuma kasance mai adawa da shigar bakin haure cikin Amurka a yaƙin neman zaɓen bara.
He believes in the rule of law. He believes in protecting the American people from crime and violence.
Ya amince da bin doka, ya amince da kare Amurkawa daga miyagun ayyuka da tashin hankali. Ya amince da gindaya tsarin dokoki na bakin haure, wanda zai maida hankali akan bukatun kasar, kuma su ne abubuwa da za a rika gabatar da su ga lauyan gwamnati lokaci-lokaci. Kuma ya duba hanyoyi mafi inganci a dokance na kyautata abubuwa da sauran waɗanda za mu yi aiki tare da su, abinda Amurkawa suka yarda da shi. Sessions ya yi aiki a Majalisar Dattawan Amurka tsawon shekaru 20, ya kuma zama babban lauya a Alabama, kuma shi ne mai shigar da ƙara ga gwamnatin tarayya. A shekarar 1986 shugaban ƙasar na wancan lokaci Ronald Reagan ya zaɓo shi a matsayin alkalin kotun tarayya, amma sai Majalisar Dattawa ta kada ƙuri'a a kansa, inda bai samu rinjayi ba sakamakon wasu tuhume-tuhume da ake masa na nuna launin wato wariya na launin fata.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana zuba ido ya ga an ƙirƙiro wata alaƙa mai tsari tsakanin Amurka da China. Wata sanarwa da fadar White House ta fitar jiya Laraba na cewa Trump ya bayyana hakan ne a wata wasiƙa da ya aike wa shugaban China Xi Jinping. Sanarwar ta kuma ce Trump ya gode wa Mr. Xi game da saƙon murnar da ya masa a lokacin da aka rantsar da shi a cikin watan da ya gabata. Trump ya kuma yi wa mutanen China barka da bikin shekara na Lantern Festival. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen China Mr. Liu Kang ya faɗa a yau Alhamis cewa China ta yaba da wannan wasiƙa ta Trump, kuma ta kudura aniyar yin aiki da Amurka don bunƙasa yin aiki tare da samar da hulɗa mafi girma. Ya zuwa yanzu shugabannin biyu ba su yi magana da juna ba tun da Trump ya amshi ragaman mulki. Sai dai Mr. Khan ya ce ƙasashen biyu na samun zantawa ta ƙud da ƙud. Wani malami a sashen nazarin China a jami'ar China ta Hong Kong, Mr. Willie Lam, ya ce yana ganin China za ta amince da wannan wasiƙar ta Trump a matsayin girmamawa duk da dai wasiƙar ta zo a makare.
To wayannan labarai na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban kotun kasar Kenya ta bada sanarwar cewa kada gwamnati ta rufe sansanin 'yan gudun hijirar na Dadaab saboda yin haka ya saba wa dokokin kasa da kasa. To cikin watan Mayu bare ne ake wannan ikirarin rufe sansanin lokacin da gwamnati ta bada sanarwar za ta rika mayar da 'yan gudun hijirar Somalia zuwa kasarsu ta Somalia kafin karshen watan Nuwambar shekarar 2016. Ta kuma sa hukumar 'yan gudun hijirar kasar ta wargaza shirin. Kenya ta ce wannan mataki ya zama tilas ne sakamakon barazanin tsaro. Wani alkali a babban kotun Kenya JM Mativo ya zantar da hukunci cewar wannan umarnin gwamnati na nuna bambanci kuma ya kai ga aiwatar da hukunci. Dadaab shi ne sansanin 'yan gudun hijira mafi girma a faɗin duniya. Yana ɗaukar mutane 300,000 wanda akasarinsu 'yan ƙasar Somalia ne. Kalubalantar shawarar gwamnati na rufe sansanin 'yan gudun hijiran na Dadaab da kuma hukumar 'yan gudun hijira ya biyo bayan ƙara da wasu ƙungiyoyin Kenya masu rajin kare haƙƙin bala'adama guda biyu ne suka kai a kotu. Sai dai gwamnatin Kenya ba ta gaggauta mayar da martani akan wannan hukuncin na kotu ba.
Wani babban kwamandan sojan Amurka da ke aiki a Iraki ya ce yana hasashen dakarun da ke yaƙi da 'yan ta'adda a Iraki za su sake ƙwato biranen Mosul da Raqqa daga ƙungiyar 'yan ta'adda cikin watanni 6 masu zuwa. Sojojin Iraki su ne suka sake ƙwato yankin gabashin Mosul na kogin Tigris kuma ana sa ran za su kutsa cikin yammacin birnin. Ya ce hakan ba yana nufin kungiyar ISIL ta mutu ba kenan, har yau suna nan za su sauya yanayinsu amma ba za su iya fitowa ƙarar su ce sun wato suna da ƙarfi ba tunda yake mun kwace Mosul da Raqqa. Mosul shine birni mafi girma na biyu a Iraki kuma birni mafi yawan jama'a da mayakan ISIS ke rike da shi. Kakakin rundunar haɗin gwiwar FAD ya fadawa manema labarai a jiya Laraba cewa suna sa ran wannan yankin da suka kwace daga mayakan ISIS za a keɓe shi 'yan makonni masu zuwa.
Neil Gorsuch, wato mutumin da shugaba Donald Trump ya nada a matsayin wanda zai cike gurbi a kotun kolin ƙasar, ya ce sukar da Trump ɗin ya yi wa ɓangaren shari'an ƙasar abu ne mai kashewa mutumin jiki kuma abin takaici ne. Gorsuch ya yi wannan hurci ne a wurin wata tattaunawa da wani wakilin jam'iyyar Democrat a majalisar dattawa Richard Blumenthal a jiya Laraba. An yi wa Gorsuch tambaya ne a kan saƙon Twitter da shugaba Donald Trump ya aika inda ya kira wani alƙalin lardi da ake kira James Roberts wanda ya dakatar da umarnin shugaban ƙasa na haramta ba wasu wato ƙasashe shigowa Amurka.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da farko za mu fara da birnin tarayya Abuja. Ɗazu-ɗazun nan ne ƙungiyar ƙwadago ta ƙasar ta gudanar da zanga-zanga ta bijirewa tsadar rayuwa da irin wahalhalun da jama'ar ƙasar ke fuskanta na tattalin arziki. Kana kuma da neman a yi aiki na yaƙi da cin hanci da rashawa na gaskiya. Ga rahoton da Hassan Maina kaina ya haɗa mana.
Yadda 'yan ƙwadago a Najeriya kenan suka gabatar da zanga-zangar bijirewa tsadar rayuwa da neman a yi gaskiya da adalci a yakin da ake yi da cin hanci da rashawa ɗazu-ɗazun nan a nan Abuja. Bayan da suka fito daga gidan shugaban ƙasa, shugaban ƙungiyar ƙwadago na Najeriya, Comrade Ayuba Waba, ya yi jawabi.
And we presented our quarter of the man. First is on the issue of good governance. We reported to him the situation that is on ground now.
Mun gabatar da bukatunmu ga muƙaddashin shugaban ƙasa. Muna tuna mai wannan shine karo na biyu da muke wannan zanga-zanga na neman jin hankali domin neman kyakkyawan shugabanci da neman ayyaki da cin hanci na gaskiya a Najeriya. Domin babu wani alaka a halin yanzu tsakanin Abuja da sauran jihohi sama in ana batun maganar albashi ko kudin fashin tsafin ma'aikata. Mataimakin shugaban kasar ya ce mana za a duba waɗannan batutuwan, amma duk da haka za mu ci gaba da wannan gwagwarmaya sai haƙata cimma ruwa. Wasu 'yan ƙwadagon sun yi ƙarin bayani.
Sunana Kwame Simon Bimada. Muna rally ne akan ababe da muka gani da gwamnati suke
muke yi da bai cancanta ba, kamar governance, good governance muke bukata a kasa, kamar irin shi wannan gwamnati akwai promises da yawa da ta mana na change, kuma changin da muke bukata ba shi changin din muke gani ba shi, ababe suna kara kudi ga baki daya, ai bitin an ka kara kudin ta, to ana kara kudin nan kuma salary bai karu ba.
Suna Alfahmid Amozo Lare ne, gwamnati na joce workers, so mu je mu yi shira tare da su.
To yanzu me kuke so ayi?
Ayi mun mai kyau
kamar me
ma areas of salary, areas of promotion, areas of amenities that they hold they refuse to pay.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up.
Madalla a gaida Hassan Maina Kaina. Yanzu kuma bari mu nufi kudancin Najeriya, inda aka kammala wani taron ƙasa da ƙasa akan cututtukan dabbobi da abincinsu da hanyoyin bunƙasa lafiyarsu a Najeriya. Masana daga sassan duniya daban-daban ne suka halarci wannan taron wanda aka gudanar a Jami'ar Ife da ke jihar Osun a kudancin Najeriya kenan. Wakilinmu Babangida Jibril da ke Lagos ya ji ta bakin wani likitan dabbobi game da muhimmancin wannan taron.
Shi dai wannan taro ya duba irin dangantaka da ke tsakanin bil'adama da kuma tsuntsaye ko kuma kaji ta fuskar lafiya da kuma hanyoyin magance cututtukan da bil'adama ke kamuwa. Dr. Garba Ahmed kwararre ne akan likitan dabbobi da kuma cututtukan da bil'adama ke dauka a dabbobi, kuma sakataren yada labaran kungiyar likitocin da ke kula da cututtukan da dan adam ke kamuwa da su ga dabbobi. Ya mun karin haske game da wannan taro da kuma cututtukan da ake dauka garan dabbobin.
Wannan taro an saba shi duk shekara ana yin shi. So a takance dai ana taruwa ne don a tattauna mafita da za a samu a kare mutane daga cutuka, daukan cutuka na kaji zuwa ga su mutane. So akwai cutuka daban-daban da ake samu daga kaji. Kamar akan samu cutuka kamar irin su tuberculosis, ana samun su saman murar tsuntsaye, ana samun su da dai sauransu. Amma akwai wani babban illa wanda mutane ba su ne ba da kaji ba har da sauran dabbobi ma, shine drug resistance bacteria. Wato kwayoyin cutuka da suke shiga ga mutane kuma sa shiga kaji, ana samu maganin da ke kare su, in ka rishin lafiya baka maganin. To saboda kaji za ake kiwo, za ga mutane mun akasari sukan kiwon kaji, ana ba su maganin tunan da aka kawo su gida har su kai sati 6 sati 8 na sai da su na broilers kenan, ko ku su kai sati 16 wa 18 21 22 da su fara yin kwai, ana ba su maganin nan har su kama yankon kuma har su sai da kwai din ma sai ana ba su maganin nan. So maganin nan antibiotic da ake ba su din nan babu kima kai da kai, don ko wasu ba likita suke duba ba malaman dabbobi suke duba ba, ya ka kaba kaji basu lafiya su sadu ko maganin su zuwa cikin ruwa. Za ga akwai kwayoyin cutuka magungunan kare cututtuka din daban-daban, a hada azithromycin, a hada gentamicin, a hada streptomycin, a hada penicillin, a hada su kalmicin, duka a hada su wuri guda sai a dauko multivitamin a kara a ci a riga ba kaji. To yawan basu da ake yi yau da gobe da gobe yakan sa cikin naman su da kwakwan da suke yi duk akwai wannan residual wato abin da ke rigewa cikin wannan magani. Duk maganin da kake sha akwai lokacin da ake cewa in kun ba da maganin ga kaji kada a ci naman su sai bayan sati 3, ko kada a ci kwansu sai bayan sati 2. To lokacin da so aka ba da maganin nan yau basu lafiya suka kai gobe, mutanen mu basu wannan ilmantarwa na cewa a keɓe wannan kwai din kada a ci da shi mutane. Ta sai da su. So ana cin kwai, zaka akwai kwayoyin akwai antibiotic din da ke cikin kwai din. Haka nan cikin naman da ake waka na kaje din su ba akwai antibiotic cikin naman su. Kai ka zo ka dawo ka ci, dawowa din ba zai ka ci kwayoyin maganin ba. Zai shiga cikin jikinka amma bai sai warkar da kai da ciwo ba, saboda kadan ne ya shiga. Amma kuma zai sa jikinka ya zama da su kwayoyin cutar da ke kwayoyin cutar da ke cikin jikinka sai su bujire ma wannan maganin. A lokacin da kai rashin kai mai rashin lafiya musamman na wani ciwo da ya kamata bada wani antibiotic, saboda jikinka ya da shi kadan har ya sa kwayoyin cutar da ke jikinka sun bujire mashi, to ko an zo an baka maganin ba za ka rike ba. To wannan illa ne wanda yake globally duniya gaba daya ana samun wannan matsalar, bar musamman Africa kuma musamman Nigeria, saboda babu kaidodi na wurin sai da magani. Wurin a kasashen Turawa sai da maganin dabbobin ma sai likita ya recommend din a sai magani kaza a bada kaza.
To ko wani mataki gwamnati da kuma cibiyar samar da magunguna dabbobi ta kasa da ke Vom a Jihar Plateau ke dauka na magance matsalar cututtukan dabbobi a Najeriya? Ga dai Dr. Garba Ahmed.
Alhamdulillah, su ma akatan da muke aiki shi a Navom, National Veterinary Science Navom, duk magungunan da suke yi na rigakafi da na cututtuka suna yin sa kokari ne su yi shi da kwayan cutar da aka samu a Najeriya, su yi kokari su bincike akan shi su gano ciwon da zai warkar da wannan kwayar cutar na nan gida. Sakamakon akasari mu abin da kenan, producer nake yi na vaccine, ba mu producing maganin warkarwa, muna producing maganin rigakafi ne na karewa daga wannan ciwon. To ma takaice da abin da muke kenan, sai bincike cututtuka mu gano me ciwon me ke zamun kaza ko me ke zamun wani dabba. To abin da muke kenan a takaice wurin mu.
Babin Jibrin, muryar Amurka daga Lagos.
To madalla a gaida baban gida Jibril, yanzu kuma bari mu je jamhuriyar Niger. Hukumomin tsaron jamhuriyar Niger da na Amurka sun bayyana gamsuwarsu da sakamakon da aka samu bayan ayyukan haɗin gwiwa na tsawon shekaru biyu a fannin tsaro a ƙarƙashin tsarin Security Governance Initiative. Saboda haka suka sake yanke shawarar ƙara ƙarfafa wannan dangantakar domin cin nasara a yakin da ake yi da ƴan ta'adda. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Muna Barma, ya aika mana da ƙarin bayani.
A shekarar 2015 ne kasar Amurka ta shigar da kasar Niger cikin jerin kasashe shida na nafiyar Afirka waɗanda za su ci moriyar tsarin aiki na Security Governance Initiative SGI mai ɗauke da wasu muhimman dubarun tunkarar matsalolin tsaro a wannan lokaci da ta'addanci ya addabi duniya. Dalili kenan da tawagogin kasashen biyu suka shirya wannan taro domin yin bita akan nasarorin da aka samu da kuma irin kalubalen da za a tunkara a nan gaba. Jagoran tawagar ƙwararrun Amurka Ambassador Wallace ya ce wannan tafiya na kan hanya mai kyau, saboda haka ya yi kira ga ɓangarori kada su gajiya.
Nous sommes en bonne route, mais cependant c'est aussi clair que on n'est pas encore à la fin de la route.
Bayar da horo da tallafin kayan aiki da dai wasu bukatun jami'an tsaro na daga cikin ababen da kasar Niger ke mora daga tallafin kasar Amurka a ƙarƙashin wannan tsari na SGI. Kuma a cewar Colonel Mustapha Ledri, wannan gudunmuwa ta taimaka sosai wajen kare wannan ƙasa daga matsalar tsaron da ta hayyaci makwabta.
Duniya gaba ɗaya babu inda zaka ce yau akwai security 100%, babu. Niger alhamdulillah, in ka diba dukkanin kusan mu kashi nan wani abu ya faru, nan wani abu ya faru, alhamdulillah nan wurin dai vraiment ana kokari. Sojan da muke aikawa bisa hilin daga koko bisa wajen yaki da ɗan ta'addanci da sauransu, don sanda akwai abubuwa da yada ya kamata a sa a bayansu don a samu ƙarfin yin aikin nan, kayan aiki da su duk sauran abubuwan da suke rike kayan aikin nan. Dukkan waɗannan abubuwa mun yi nazari bisan su, kuma mun ba da shawara magabatan ƙasa kuma su ma sun yi amin da wannan abubuwan. Ina jin nan ba da daɗewa ba dai matakai masu ƙwari kuma za su ƙara ɗaukuwa. Tsari ne yanzu za mu yi wanda mu ƙara ci gaba, paske wannan abun mun san da dole sai mun shirya abu ne wanda bamu san radda zai ƙare ba, amma mu a shirye muke.
Jakadiyar Amurka a Niger Ambassador Yunis Redek ta bayyana cewa da haɗin gwiwar gwamnatin Niger ƙasar Amurka ta hanyar hukumar USAID za ta ci gaba da ayyukan faɗakar da al'umma da ƙungiyoyin fararen kula game da batutuwan da suka shafi tsaro.
USAID va avancer la sensibilisation sur les questions de sécurité auprès du public et de la société civile, tout en favorisant le dialogue avec le gouvernement.
Rashin bayar da bayanai akan lokaci game da abubuwan da suka wakana a fannin tsaro na daga cikin abubuwan da hukumomin tsaron Niger mambobin kwamitin SGI suka gano cewa bai dace da salon yakin da duniya ke yi da ta'addanci a yau ba, saboda haka suka sha alwashin kawo gyara ta hanyar sanar da jama'a abin da ke faruwa akai-akai.
Que la population sache exactement quels sont les efforts que le gouvernement est en train de consentir pour assurer la sécurité.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sulaiman Muni Barma, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Agogon mu na cewa karfe 10:19. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron filin sai bango ya tsage, assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington gundumar Columbia nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Har yanzu wannan fili na sai bango ya tsage yana tare ne da ministan tsaron Najeriya General Mansur Dan Ali mai ritaya, kuma yau cikin yardan Allah zai yi da amsa dukkan tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage.
To anan da ni tambaya ta
ne, sunanka tukunna?
Sunana Muhammad Garba.
To Malam Muhammad, muna jinka.
Tambaya ta anan shine, ina son mai girma minista ya mun karin bayani dangane da yadda waɗannan ƴan sintiri na sa kai da ake kira Civilian JTF suke gudanar da ayyukansu, da kuma cewa ita gwamnatin tarayya za ta ɗebi wasu daga cikinsu aikin soji. menene gaskiyar wannan al'amarin, akwai shi ko kuma dai a'a ana muhawara akan sa?
Ka gama tambayar ka?
Na gama.
To Malam Muhammad, ka in ka saurari filin na a ranar Alhamis da muke sawa, wani ya yi tambaya akan wannan daga askira kuma minista ya ba da ansa. Ba mutum na gaba da Allah.
To, suna mu Sale Adamu daga Damaturu.
To, Malam Sale.
An yi bayani an bude hanya wanda ya tashi daga garin Maiduguri zuwa Dambuwa. Kuma idan an tashi ana sa ekor wanda suna yi mota, amma ana karɓan kuɗi a hannun kowane direba naira dubu-dubu, sannan za a ekor nasu zuwa iyaka biyu su wuce.
Ina zuwa sojoji ne ke karɓan kuɗin kowa?
Sojoji ne suna karɓan kuɗi, kowane direba yana bada naira dubu-dubu a mota, kowane mai mota yana bada naira dubu-dubu, sannan sai a tara mota kamar sama da 100 da wani abu, sai a escort nasu a zo a wuce. Kuma wanda mun ga haka din kamar su manya ba su san ana yi haka ba, shi ne ko wani abu da minista zai faɗa dangane da wani abu.
To, ka gama tambayar ka?
Na gama.
To, minista, ka ji wannan zargi ko?
Naje, amma kuma kamar yadda ya faɗa, kin ga cewa ya ba kan shansa. Gaskiya mu kan a nan ba wannan masaniya, saboda duk abin da yake operation ko menene sojojin ana ba su gwargwadon abin da ya kamata su yi da shi. To, in sun je suna karɓar kuɗi, to ya kamata za mu sa a bincika, kuma insha Allah za a daina.
Kuma ai da aka buɗe hanyar Dambu, da aka buɗe hanyar nan na Damasak a kwanan nan, shi hafsan sojojin Najeriya ya ja kunnen sojoji game da karɓan hancin nan.
Sosai, an faɗa. Da ma ya kamata irin cewa irin wannan ɗin, in sun gani su neme shi ofisa ko kuma wanda yake babban jami'in tsaro na wajen, an ce a bada kuɗi, haka za su yi.
To, idan kuma suka ga alamun cewa shi ko kila babban jami'in shi ma kila da hannun shi, suna iya rubuto ma'aikatarka ne ko koya za su yi?
Sosai su kira ko su a kira shi a finnan na tsaro ko ke su neme ki, in suka yi sai a ga ma shi a public relations sai mu duba abin da ya faru.
To, kamar yadda kuka ji, shi kansa hafsan sojojin Najeriya General Yusuf Tukur Buratai ya yi wa sojoji kashedi game da cin hanci da rashawa. Ya yi wannan kashedi ne a lokacin da aka buɗe hanyoyin Maiduguri, Gubbio da kuma Damasak a jihar Borno, arewa maso gabashin Najeriya, bayan da jami'an tsaro suka samu nasarar fatattakar 'yan ƙungiyar Boko Haram daga wurin. A kashedin da ya musu, General Buratai ya ce,
"One of the cardinal principles of the government of President Muhammadu Buhari is the fight against corruption. And we want to be very strict on that. All those that will be involved, we are warned."
General Tukur Buratai ya ce yaki da cin hanci da rashawa na ɗaya daga cikin muhimman manufofin shugaba Muhammadu Buhari, a saboda haka ya ja musu kunne da cewa su guji cin hanci da rashawa. Ƙarshen kiran kenan a yau, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu.
Akwai wasu korafe-korafe da suka taso a ƙarƙashin gwamnatin na wasu jami'an gwamnatin wanda ake zargin su da hannu cikin wannan harkoki na ta'addanci na Boko Haram. Misali, har mun samu labarin cewa an kama wani shugaban ƙaramar hukuma taku na mafa cewa an same shi ya ɓoye wani ɗan Boko Haram. Me gwamnatin da take yi wajen tsami irin waɗannan ɓata gari da suka zo suka kwanta a ƙarƙashin gwamnati wanda ba a san da su ba?
To, amsar tambayoyi makamancin wannan za ku ji a makon gobe idan Allah ya kai mu, lokacin da filin Sai Bango ya tsage zai leƙa jihar Borno domin jin yadda al'amura suke. To, amma kafin mu sallama, muna godewa ministan tsaron Najeriya General Mansur Dan Ali mai ritaya da ya samu damar amsa wasu daga cikin tambayoyin ku masu sauraron mu. Haka kuma muna godewa wakilin sashen Hausa Nasiru Alhikaya da Malam Umar mai hula askira da kuma Malam Sule Bakoro a can Damaturu jihar Yobe, waɗanda suka taimaka aka ɗauki wannan shirin akan faifai. Kafin makon gobe, Jummai Ali nake fatar a huta lafiya.
Fima Dalla, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Bari mu fara da sakon mu tawakkil Gamba Doku, dalibi a kolejin Gumel, wanda yake salamu alaikum VOA Hausa. Da Allah ku bani dama na yitar da Allah wadai dangane da abin da ya faru a shata ta jigawa, inda aka samu wani matashi da ya hallaka mahaifinsa a sakamakon yin auren da shi da yayi. Wanda yanzu haka wannan matashi yana hannun jami'an tsaro. Da ƙarshe nake shawartar ƴan uwana matasa da ya kamata mu kasance masu bin mahaifanmu saboda kafa domin gobenmu ta yi kyau. Sai kuma sakon Garba na Halikan ba, Vice Chairman na Murya Talaka a jihar Kebbi Najeriya, wanda ce salamu alaikum VOA Hausa. Don Allah ku tambaya mana sanatan mu na Kebbi ta Arewa inda ya makale. Don tun san da muka zabe shi har yanzu shiru kake ji kamar an shuka dussa. Amma Hausawa sun ce mai son gobe shike gyaran hanya. Sai kuma sako haɗin gwiwa daga Muntar dan Ma'azu, baban Khalifa Jikan Kande da Idris Jikan Kande gidan mai kwari da Ibrahim Jikan Kwande gidan mai kwari jihar Sokoto, wanda suka ce fata na garin Lamiri, muna roƙon Allah ya baiwa shugaban Muhammadu Buhari lafiya ya dawo ci gaba da mulkin kasar mu Najeriya, amin. Don Allah sashin Hausa na muryar Amurka, ku isa mana sako mu zuwa ga ƴan uwa musulmi cewa shin wai ƙasar Amurka ce kaɗai ƙasar zuwa jin daɗi a duniya? Da ƙarshe muke kira ga ƴan uwa musulmi da su yanke ƙauna da kuɗi kai har ma da sha'awar zuwa Amurka. Lura da yadda sabon shugaban Amurka Donald Trump ya tsani musulmai. Sako daga Malam Ruwanu Sa'idu Gairi da Aisha Alhaji Lawali DA Gairi da Ibrahim M Abubakar Maiduguri jihar Borno Najeriya. Sai kuma sakon Salim Abubakar Imam Jingir, shugaban ƙungiyar Murya Talaka reshen jihar Plateau da Balan Bayis direban tanka Jos. Wani su suka ce hakika matakin da wannan matashin ya dauka a jihar Jigawa na kashe mahaifinsa a sakamakon aure ba karamin danyen aiki bane, da fatan hukumomin jihar za su yanke masa hukunci daidai da yanda ya dace da shi. Sai kuma sakon Sani Muhammad Chindu daga unguwar Karufin Madaki dake jihar Bauchi tarayyar Najeriya, wanda yace salamu alaikum VOA Hausa, da Allah ku bani dama in kira ga gwamnatin jihar Bauchi karkashin jagorancin barista MA Abubakar da yiwa Allah ya tsage ta tantance ma'aikatan nan haka, don gaskiya mu ba mu fahimci komai a wannan tantancewar da ake yi ba. Da ƙarshe sai samu Abba Sa'ad Mahuta, wanda ce assalamu alaikum VOA Hausa. A yau ina so ku bani dama ni in yi cigiyar dan majalisar mu na jiha mai wakiltar Dan Dumi a majalisar dokokin jihar Katsina, wato Haruna Goma, da ya yi mana batan dabo tun lokacin da muka bashi ƙuri'un mu. Shin Haruna Goma, ka manta da mu ne kuma ka manta cewa wannan kujerar sau da yake hawanta? Don haka ya kamata ka yi wa kanka tunani ka san cewar Dan Dumi kake wakilta ba Katsina ba.
To kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
A yau Alhamis ne za a rantsar da Sanata Jeff Sessions a matsayin babban lauyan gwamnati aboki a fadar White House. A jiya Laraba ne Majalisar Dattawan Amurka ta tabbatar da tsohon lauyan bayan wata zazzafar muhawara ta sama da wuni guda da kuma kace na ce da ya faru a majalisar, wanda ya kai ga dakatar da wata kusa a ɓangaren Democrat daga tattaunawa a zaurin majalisa. Ƙuri'u 52 da sashen ya samu, wanda shi ne tsohon ɗan Republican daga wato Alabama, sun haura ƙuri'u 47 na masu adawa da shi. Shugaba Donald Trump ya ce yana zuba ido ya ga an ƙirƙiro da wata alaka mai tsari tsakanin Amurka da China.
Masu saurare, a nan kuma za mu dasa aya a shirinmu na yanzu, sai can anjima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin, inda za mu so mu ji ra'ayoyinku yau a kan shin ya kuke ganin irin zanga-zangar da ake gudanarwa a Najeriya kwanan nan. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, da Ms. Saida Hamdan da ta haɗa shirin da bada umarni, da injiniyanmu na yau Mr. Rob McLean, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.